Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are. Small country roads line with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring. A story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Christmas, da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abuce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring. A story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Sunana Iliakure, ina karatu a jami'ar da ake cewa University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. Ina gaida mahaifiyata Mrs. Binkatu Kure a garin Bangaje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida matata Mrs. Mary Kure a garin Kaduna da ƴaƴana Hilal da Harrell. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida abokaina Titus Usman da ke garin Gombe, da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe, da Benaya Yunana da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida kawannina Dr. Dan Bahaushe Bako da Mr. Dallaji Bako da Mr. Meshack Bako, dukkansu a garin Bangaje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida fastocina Pastor Pius Yakubu da Pastor Ibrahim Bulus Dago, dukkansu a garin Kaduna. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Matu da Gimbiya Sambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani, dukkansu a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su, da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ubangiji ya sa a hidimar Kirismati da shagulgular shigan sabon shekara lafiya. Na gode.
Sannunmu duka barka da yamma. Sunana Kunaba Asabe Oga. I live in Columbia, Maryland. This is a Christmas message for all my friends and family. I started my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April. And I'm sending Christmas wishes to my parents back home in Nigeria, and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu. Wishing you all a very Merry Christmas, and sending Christmas greetings to my friends in the Maryland DC area, and a Happy Christmas to my church family, Echo Maryland. Mukari Christmas Lafia. God bless you all.
So jama'a barka da Christmas. Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Christmas wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki a Nigeria. Ina gaida bappana Hakimin Sabon Gari Toba Askrawa Local Government a Borno State. Ina kuma gaida Galadima Adamu Jafia da iyalansa. Ina gaida kanina Kamrat Ayuba Waba. Allah ƙara mana dogon rai da lafiya. Amin.
Sunana Zakaria Chine. Na aikar da sakon gaisuwan Christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata Reverend and Mrs. Mirabo Chine, kawuna da matarsa Reverend and Mrs. Sani Bature, abokin mahaifina da matarsa Reverend and Mrs. Sama'ila Gunne, baba da Mirabo da matarsa, Equa Church Zabolo, Equa Good News Nasarawa Gong, His Royal Majesty Uja Anaguta Johnson Joro Magaji, Reverend Dr. and Mrs. Yunus Madu Jr., Reverend Dr. and Mrs. Shirley Yusuf, Baba Auduguya, Reverend Dr. and Mrs. Peter Korosi, Dakuma Dukayan KBV, the Fatanza A Christmas last year, Nagori. Sunday Bitrus ni ne shugaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya wato Zumunta Association USA a nan Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa na musamman ga ɗan uwa da abokan arziki da kuma mutanen arewa da Najeriya gabaki ɗaya a wannan lokacin shagulgulan Christmas da kuma fatan Ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya. Nuna mana sabon shekara kuma ya ba mu shugabanni na gari amin. Nagode.
Ina gaishe da babana Reverend Alfred Kuma da shirkina Mr. Liberty Abitus da shukwata Mrs. Rebecca Liberty. Ina fata ku yi Kirsimeti lafiya a cikin koshin lafiya. Barka da Kirsimeti.
Nice mai suna Ruth Elia Harris daga Houston, Texas. Ina mika kaifon Christmas ga iyayena Dara da Ngo Minti Rambusa. Ina gaishe da yanwanena duka Sarah Chris Bature da mai gidanta da ya'yansu Toma Minti Ruwan da iyalinsa. Naomi Olorundare da iyalinsa, Emmanuel Mintiwan da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Mintiwan da iyalinsa, Jesse Mintiwan. Ina kuma kaishe da ƴaƴana duka, Gimbiya da mai gidanta da yaransu Samuel, Linda da mai gidanta da ƴaƴansu duka. Ina gaishe da Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Mordecai, Moses. Ina gaishe da Pastor China Equator Bishara number 2 Zenta Joseph, Reverend Caesar Joseph, da matemakinsa Pastor Joseph Bando. Ina kuma gaishe da duka da tibaina Equator Bishara number 2 da duka membobin Bishara 2. Na fata Musu da yanku fata kai Christmas lafiya. Ina gaishe da ma'aikatan Christia Clinic. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Kaptan da iyalinsa. Ina gaishe da Samuel Manu da iyalinsa. Ina gaishe da Ruth Bako da ya'yanta da mai gidanta Ayola. Ina gaishe da Maryamu Jiman. Ina gaishe da Mrs. Ruth Akwe da iyalinta. Ina gaishe da Hamatu Peter da iyalinta. Ina gaishe da Antia Gajere da iyalinta. Ina gaishe da Alice Bobo da iyalinta. Ina gaishe da Yolon Joseph da iyalinta. Ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta. Da fata a yi Christmas lafiya. Nagode.
Ina gaishe Christian yunwa, Christian na duniya gaba ɗaya. Daga 2022. Godin Allah game da kusa farkiwar na ya samu daga Januwar har wannan Disamba. ina gode Christian duniya da tada Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar Najeriya. Ina gode mutane Nasarawa gaba daya. Ina gode yare nan mutanen Alago, Doma, Asaiko, Obi, Jana, Aloshi, Agwatashi, Gaza, Owena, Doma, Agbashi, Alage. Dukkan mutane mu na ina gaishe su. Ina gaishe da Dr. Chris Imoga, the Prime Minister. Ina gaishe Dr. Ashikani, the Prime Minister. Ina gaishe Director India Sins, Mr. Mark Ogripode. Ina gaishe da Deputy Governor na Nasarawa, Dr. Emmanuel Akabe, the Prime Minister. Ina gaishe da abokina Chris Ishaleku, Pharmacy. Ina gaishe Barista Emmanuel Osaba Otagede, Emmanuel Dominic. Ina gaishe Sobo Trenawa, John Bawala, Honorable Ishefa Ibrahim, Honorable James Adeka, Facebook, Ina Dominic Lagoche Obi. Ina gaishe Bini John. Ina gaishe my brother, my cousin, late pharmacy, Honorable Ishefa Abo Hamaku. Ina gaishe Honorable Bawala Engineer. Ina gaishe Chris Ostama Mane. Ina gaishe Control Immigration Officer Honorable Omane. Ina gaishe all friends, daga Doma, Obi, Kiana. Ina gaishe Yungwana. Ina gaishe two brothers, Yaran brother nawa daga Kaduna. Ina gaishe Auntie Asobe. Ina gaishe Kande. Ina gaishe su Kabiru Adamu. Yawan su ni a madadi da su da family na ana gaishe ku mutane. Allah ya sa mu Christmas lafiya. Allah hada kai Najeriya. Allah hada kai Alago gaba daya. Mu zama daya, mun gode muku. Ina gaida Honorable Mati Akwe Mukama Doma. Ina gaida Honorable John Oga, the Golden Sea Party Akau. Ina gaida Augustine Akanta, Federal in Aragon, Abuja. Ina gaida Evangelist Ogu Adra Onao. Ina gaida Gombo Ari. Ina gaida Agabi Ari. Na gaida Mr. Thomas Ari at daga Doma, all Christian parish priest Doma, dukkan na gaida mutane Doma. Allah ya kawo mana zaman lafiya ka samu. Na gode muku. Ni sunana Ogashua Samuel, a madadin family nawa. Na yi wani sako daga Washington. Na gode muku. Allah ya samu cikin su lafiya. Amin.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul a thrill of hope, the weary world rejoices. Yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, Christ was born.
Fatima Musa, Farida Musa, the great James Onowa, the Chicago Kanina James Onowa, Jacob Onawo, John Ali Oboshi, James Onana Oboshi, the Emmanuel Bala Oboshi, Osana Dukana, that is who Ali Sam, who on Christmas land in Asia. Na some for a Gaswana Duka, Danina Junior Gabakida. Da muka samu kanmu a wannan rana ta yau muna karanta muke shirye-shiryen mu ga ranar 25th of this month Christmas Allah ya samu ga ranar lani lafiya kuma mu ci wannan Christmas lani lafiya lani lafiya cikin masu rai wanda muka fara wannan shekara 2023-2022 tare da su mu samu ganin karshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya bara Allah ya sa su huta lafiya amma muka ga ranar ta yau kuma Allah ya ba mu cikakken lafiya nawa mu ci wannan Christmas lami lafiya ma sala
barkamu da bikin Christmas sunana Zuberu Ibrahim Yusuf Efa shugaban majalisar matasa na karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa Najeriya na gaida yan uwa na Christian na addu'a na cewa inda sun fara bikin Christmas yau lafiya Allah ya sa su kama lafiya Allah kuma ya muna sabon shekara lafiya arziki da wadatar na sabon shekara Allah ya hada mu da shi gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwa na da iyayena da suke bikin Christmas a yau ba mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Abadu Akabe jagaban Doma sai His Excellency Harry John Omaku, Ambassador of Nigeria at Sierra Leone, the Matenshi, Her Excellency Roslyn Harry Omaku, Say Honorable Thomas Ogri, Sovon Head of Service Najah Nasarawa, Say Ms. Rauta Ogbolegi Doma, John Ogasinio, the Tong Uanshi, Mr. Patrick Oga, the Honorable John Oganash, say Manya Manyang Mata Namuna Karamoko Kumantuma, Prince of Blessing Osede, Prince of Comfort Ogri, Prince of Anatu Ode, Abraham, irin su Cecilia Ntiga, John Nash, irin su Messi Oganji, da sauransu. Wadda lokaci bari ba da man gaishe kowa da kowa ba, sai matasa yan uwana, irin su Louis Oga, irin su Steven Adeka, irin su Roy Ogri, irin su da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau. Lokaci bari bayan da man gaida kowa ba, man na gaida matasan mu na Nasarawa State, matasan mu na Nigeria, matasan mu na Doma, musamman da Allah ya samu lokaci muna zaman lafiya. Allah ya kara muna zaman lafiya, Allah kuma ya muna shekaru masu yawa, Allah ya kara muna lafiya, ya kara muna bude muna hanya na arziki, Allah ya maimaita muna shekaru mai yawa. Na gaida ku a yi kishimati lafiya.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan bana, sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i, ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da Tirede ta sautin shirin, alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.